بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر السبر 22 ga watan ربيعون الآخر هجرة من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekarar 1440 daidai da 29 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 41 cikin jerin girkasusun karatun littafin Al-Istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na Al-Istiqama yana karantar da mu tafarki madaidaici wajen fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama musamman waɗanda suke da alaka da al-asma'u was sifat da bayani akan abubuwa da ke da alaka da haka kamar al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ibn timiya yana ta mana warwarar baki da fashin baki da warwarar magana akan maganganu da yake daukowa daga littafin ar-risalatul qushairiyya ta abul qasim al-qushairi wanda a darasin da ya gabata mun ji ya dauko magana akan mas'ala da ke da alaka da cewa shin akan as-sama wato sauraron abin da yake kida ko waka wanda muka ji Abul Qasim yayi kokarin ya nuna cewa babu laifi sauraron abubuwa mabambanta inda zaka zabu wanda yake kawai mai kyau ne a ciki karkashin fadin Allah alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana a inda shi al-qushairi yake kokarin tabbatar da cewa al-qawla anan alif da lam na istigraqul jinsi ne ibn timiya ya fara mai da zance akan wannan mas'ala har zuwa inda ya fara magana akan wata qadiyya wacce take da alaka da cewa ba a yarfa mutun gaba daya dan yi wani kuskure kwaya daya ana ambatan alkhairi da aka san shiga kowane mutun sai a yabe shi gurgurdan alkhairin sa a kuma kyare shi gurgurdan akasin alkhairin sa sannan kuma su salaf ba sa manta alkhairi ko mun karancin sa to zamu tashi inda yake cewa wal ghalatu yaqa'u taratan fi istihlalil muharram bit ta'wil bayan da ya gama waccan magana da har ya kawo misalai akan abubuwa waɗanda wasu daga cikin manyan magabata suka kuskure wajen fassara su ko wajen yin ta'wilin su sai ya ce wal ghalatu shi kuskure yakan faru ga malami taratan ya kau taratan wani lokaci yakan zo ne fi istihlalil muharram bit ta'wil wajen mutun ya halasta abin da yake haram ta hanyar ta'wili ta hanyar murde ma'anar sa ko canza masa fassara ba wai da gangan yana ji yana gani ya san haram ne yake aikatawa ba a ya kudirce wani abu cewa wannan abin ba haram bane wa fi tarkil wajib bit ta'wil ko kuma ta fuskar barin abin da yake wajibi ne ta ta'wili wa fi ja'alil muharrami ibadatan bit ta'wil ko kuma abin da yake haramun sai a maida shi ibada ta fuskar ta'wili kal muqtatilina fil fitna kamar wannan da suka yaki junan su a cikin fitina na Siffin da Jamal wadanda haifu ra'au zalika wajiban wa mustahabban wadanda suka shiga yakin kowa ya shiga ne yana ganin wannan abun wajibi ne wani yana ganin abun mustahabbi ne dole sai yayi haka in bai haka ba yana ganin ya fada cikin laifi to kaga yanzu muka dauki wannan misali da yace fi istihlalil muharrami bit ta'wil halasta haram ta hanyar ta'wili kamar yadda aka samu ɗaya daga cikin sahabbai wanda yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun shine Qudama ibn Mad'un wanda sahabi ne Badari yayi hijira zuwa Habasha yayi hijira zuwa Madina dan uwa ne wato sarki ga Sayyidina Umar kuma dan uwa ga Usman dan Mad'un yana auren Safiya wanda yar uwa ce ga Umar dan Khattab radiyallahu anhum ajma'in kissar tana nan Bukhari ya rawaito ta a takaice amma al-Imam al-Baihaqi ya fitar da ita doguwar kissa haka Ibn Shibba a cikin Tarikhul Madina ya ruwaito haka Abdurrazzaq As-San'ani a cikin musannaf ɗinsa cewa wannan mutumin yayi wa Umar gwamna a ƙasar Bahrain sai wasu sahabbai shine abunan Al-Jarud Sayyidul Qais yazo ya kawo labari cewa shi ya ganshi yana shan giya
kuma shi yana ganin amana ce akan shi yazo ya fada ba zai yi kyali ba. Aka ce waye shaidanka? Yace Abu Huraira. Sayyidina Umar yasa aka kira Abu Huraira. Abu Huraira yace to ni dai ban gan shi yana sha ba, amma na gan shi yana mayi, yana tambele irin na masu shan giya. Sai Umar yace to laqad kai ka shaidanka ba ta cika yadda ake so ba, domin shi yace ne kun gan shi yana sha kai da shi, kai kuma yanzu ka ce baka ga san da yake kurba ba, amma ka gan shi yana mayi. Wannan mutumin har ya matsa cewa dole Umar fa kai hukunci ba, in ba haka ba za a ce kana son zuciya, saboda wannan sirkinka ne kaza kaza. Har sai da Umar ya mai kashe da yace idan baka rufa min baki ba sai na sa an hukunta ka. Daga ƙarshe Umar ya nemi dingin neman shawarar mutane, jama'a ku bani shawara game da sirki na, kun ji abin da yi, gashi an zo da shi Madina ba shi da lafiya ma a lokacin. Sai aka tambayi sai na burera yake cewa to ya amiral mu'minin, ni ina ganin abin da ya kamata shine a tambayi matan shi, tafi kowa kusanci da shi, kuma yar uwarka ce za ta faɗa maka gaskiya. Sai aka tambaye ta ke me za ki faɗa game da mijinki, tace gaskiya ne, mijina yana shan giya. Sai Umar yace to shikenan za a mai haddi. Har mutane suka ce to yanzu a mai haddi ba shi da lafiya. Umar ya dinga kaiwa yana kawowa daga ƙarke dai yi azama kawai ya ce wannan bawan Allah dole in mishi haddi, na fi jin sauƙi ya gamu da Allah na riga na tsarkake shi akan ya mutu da wannan laifin a cikin cutar nan, aka mishi haddi na shan giya. A dalilin haka ya ɗauki baƙar gaba da Umar, ya daina yi wa Umar magana, baya kula Umar. An ce sun je aikin hajji ma tare da Umar, sun haɗu a ring na ɗawafi, ya ƙi wa Umar magana, irin usari nan ne masu shegin zafin kai ɗin nan, ya ƙi mishi magana. Sai da Umar ya je ya kwanta bacci a masaukin shi a Makka, sai ya tashi cikin firgici haka baccin rana, ya ce ilayya bi Qudama, a je a kawo min Qudama ta ɗan maz'un. Aka je aka ce Umar na kiran ka, ya ce ba za a zo ba. Sai da Umar ya aika da wasu zabaniyawa suka je suka zo da shi da ƙarfin tsiya, ya ce kai wani irin mutum ne, kai faɗa baya wucewa wajenka ne, mafarki na yi ana ce mini Salih akhaka Qudama, ka je ka sulhunta da ɗan uwanka Qudama, fa innahu minal muttaqina, yana daga cikin mutanen kirki. Hadisi ne tabbatacce, kisa ce, riwaya ce tabbatacciya. To almuhim a cikin kissa shine lokacin da suke tattaunawa da Umar akan wannan mas'ala, sai ya ce shi fa koda ya sha to bai ganin wani laifi, domin Allah yana cewa laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'im idza mattaqaw wa ahsan, babu laifi akan muminai dan sun ci wani abu ko sun sha, inda suna jin tsoron Allah kuma suna kyautatawa. To an ce ma wannan ita ce hujjar da Umar ya kama shi da ita, cewa to yanzu yayi ikirari kenan. Sai ya ce mishi kuma ƙarya take da kai ta kawa da baka sha ba. To kaga yanzu shi ya halasta giya ne da wannan ta'awili abin da yake nan. Haka kuma abin nan Al-Asi ibnu Amr ibn Suhail, wato Abul Jandal kenan, Abu Jandal wannan wanda aka zo da shi dan gidan Suhail dan Amr, wanda ya zo lokacin da ake sulhu da biya din nan da sasari. Hababan ya ce to in ba min da yaro na ba babu maganar sulhun nan, shi ma ya taɓa yin irin wannan ta'awilin. To irin wannan ta'awilin idan mutum ya yi shi ba za a karɓa ba, amma kuma ba za a kafirta shi ko a ce ya zama kuma kaza ba. Shi ne abin da yake ishara cewa ta'awili wato kuskure yana zuwa ga wani mutum daga cikin mutane ta fuskar mene, ta fuskar ta'awilin halasta haram, wa fi tarkil wajibi bit ta'awil, ko kuma barin wajibi ta ta'awili, irin yadda ƴan dariƙa suke cewa wa abu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqinu, sai su ce ai su sun samu yaqini yanzu. Kaga sun yi ma lafazin al-yaqin tawili ne, sun murɗe ma'anar shi daga abin da yake sananne. Haka yace kuma wa fi ja'alil muharrami ibadatan bit ta'wil, abinda Allah ya haramta sai a mai da shi ibada ta ta'wili, irin yadda fastoci suke yi. Allah ya haramta zina, su kuma sai su dinga yin ta da sunan ma ibada ne. Allah ya haramta cin dukiyar mutane, su kuma suna ci suna ganin suna an san bai ko suna ganin ibada ne. Allah ya haramta auren mutu'a, ɗan shi'a suna yi suna ganin ibada ne. Duk wannan shine yin aikata wani abu wanda yake haramu da tunanin ma ibada ne. Irin yadda sufaye suke yin ƙarya, su ce ma su suna yin ƙarya ne don su samu lada. Duk wannan ta'awilat ne. Shine ce kal muqtatilina fil fitna, kaga Allah ya haramta mumini ya kashe mumini jinin mumini da alfarma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib dama haramin mutum ba zai gushe ba yana da rangwame yana da mafita duk matsalar da ya shiga a lahira zai samu mafita matakar bi ci jinin wani ba bi taba jini wanda ya haramta gare shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na kai na kawo ina nema Allah ya rangwanta wanda yake sa Allah ya ce babu rangwame aya ta fadi tsinuwa da kaza kaza menene uban katala mu'minan muta'amidan fadza'uhu jahannama kaga ba tsaya nan ba aka ce khalidan fiha wala anahu Allah wa ghadiba alayhi kaza 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 wadannan abubuwan duk da haka da aka ambata game da yakan ko kisan juna tsakanin musulmai idan katal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqsul fi an-nar duk suka kauda kai daga wannan nasoshin sai suka yi tawili cewa a yanzu wannan yakin ya zama ma wajibi da haka suka shiga cikin wannan fitina ta fada tsakankanin su haisu ra'au zalika wajiban aw mustahabban wa kama qala qa'ifa kamar yadda aka samu kuma wasu suna cewa irin su mislu Abdullah ibn Dawud al-Harbi wannan haka yazo anan Abdullah ibn Dawud al-Harbi haka yazo a cikin littafin rubutun hannun amma kamar yadda Malam Rashad Salim yace ya bincika kakab babu wani mutum mai irin wannan sunan a cikin masu riwaya ko mutanen da ake ciro maganganun su sai ya ce yana tsammanin Abdullah ibn Dawud al-Khuraybi ne wanda shi kuma malami ne daga cikin malaman su Bukhari da al-a'immatul arba'a Muslim ne bai riwaya daga gare shi ba ya shekara ta 213 ne bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yace wata kila shi ake nufi anan wallahu a'lam wa ghayruhu shi da waninsa suka ce inna sharban nabizi churban nabizi al-mukhtalaf fihi shan wannan nabiz wato tsimi wanda aka yi sabani game da shi dinnan afdalu min tarki ya fi fiye da barinsa mun ji darasi a baya game da irin yadda mutanen kufa musamman suke da sakaci da sassauci akan annabiz abin sha mai sanya maye wanda asali ba da giya aka yi shi ba a yi shi dan ya zama giya ba amma shi ma yana sanya maye sannan kuma suna shan shi ba sa ma boyewa har malaman cikin su har manyan cikin su ba sa boyewa suna sha to shine yake ganin sabanin da aka yi akan ko a sha ko ka a sha to ka sha din ma yafi kaga wannan magana ita ma mummunan ta'awili ne wat ta'awilu yatanawalu al-asnafa al-khamsa yace ta'awili ya hada abubuwan nan guda biyar na shari'a shine wajibi a ɗayan bangaren wajibi akwai haramu sannan akwai mandubi akwai kuma makruhi sannan a tsakiya kuma akwai wanda yake halal sune abubuwa da yake nufi guda biyar to ana iya yin ta'awili akan dukkan ɗayan biyar din nan fa yaj'alu al-wajiba mustahabban wa mubahan wa makruhan wa muharraman sai a dauki wajibi a mai da shi mustahabbi ko a mai da shi mubahi ko a mai da shi makruhi ko a mai da shi muharram yana daga cikin abin da za a yi ta'wili wa yaj'alu al-muharramu makruhan ko ka dauki muharrami abin da yake haramun ka mai da shi makruhi ka rage girman haramcin sa ko ka mai da shi wa mubahan ko a mai da shi halas wa mustahabban ko a mai da shi mustahabbi wa wajiban ko a mai da shi wajibi wa haka za fi sa'iriha to haka kuma ɗayan ma ka ɗauki mandubi ka mai da shi wajibi ko ka mai da shi haramun ko ka mai da shi kaza kaza kowane ɗaya daga cikin biyar ɗin idan ka ɗauke shi ka canza mishi ajin da yake zuwa wani wato halas ka mai da shi wajibi ko ka mai da shi makruhi ko ka mai da shi kaza haka haram ka mai da shi wajibi ko ka mai da shi kaza ina fata mun gane duk sanda ka ɗauki ɗaya daga cikin biyar ɗin ka canza mishi class ɗin shi zuwa wani ta fuskar ta'awili to ya zama wato ɗaya daga cikin abubuwan sarki kamar da misali idan muka ɗauka yanzu cakuɗe ɗaya ne yan maza da mata haramun ne amma za ka ga masu maulidi sun mai da shi halas ko sun mai da shi mustahabbi ma ko kuma suna ganin ma dole sai an yi mataki mataki ne haka mace ta zo gaban mutane tana rawa wannan ma haramun ne amma sai ka ji ana cewa ta girgiza dan manzon Allah kamar ma wani abu ne mustahabbi tana girgiza kuma tana ganin aiki lada take duk irin wannan ta'awilat din ne da iddi'a'in kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tunanin ma ana yi ana samun lada ne. Allah shi kyauta. Akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi akan ta'wil shi kanshi. Akwai al-Imam abin nan Ibn Qayyim al-Jawziya al-Tafin as-Sawa'iq al-Mursala da littafin shi abin nan wato da Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin duka da wasu wuraren waɗanda ba wannan ba yayi maganganu sosai akan meye ta'wil. Haka malam mai adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an wato shankiti kenan. Haka kuma akwai risala musamman wanda malam Abdurrahman al-Muallim yayi sunanta kenan haqiqatut ta'wil. Zaka ga maganganu da suka yi akan cewa da can lafazin ta'wili ma'anar shi kawai fassara tafsiri, kamar yadda zaka gani daga sunan littafin al-Imam Ibn Jarir an ta'wili ayatul qur'an zai dinga cewa al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kaza, wato bayani game da fassara fadin Allah. In ya gama kawo ka sai cece wa haka za awwalahu fulanun wa fulanun, da ta'wil ma'anar shi kawai fassara bayani. To daga baya ne ɗan ilmul kalam suka bashi wani mafhumi na daban, shine ɗauke ma'anar magana daga abin da yake zahirinta zuwa wani abu wanda ba shine zahiri ba domin dalilin da zai iya karkatawa zuwa ga haka. To tun ana yi kuma da dalilai ɗin haka zo kuma ana yi kawai da son zuciya. Hanya zama a wannan zamanin da zara an ce ta'wili to yana bayuwa ne ga wata ma'ana abin zargi cewa mutane suna murɗe ma'anar gaskiya shine ta'wili. Da zara an ce wani mai yin ta'wili ne to ya zama kamar suna ne na zargi ga mai aikata haka. Allah ya tsare mu. Malam ya ce wa mimma yu'tabaru bihi annan nusaka wa ahlal ibadati wal iradati tawassa'u fi sam'i wal basari. Da gaskiya abin da ya kamata a dau izina a lura shine cewa annan nusak sufaye masu yawan bauta wa ahlal ibadati da waɗanda suke wato sufaye har ila yau masu bauta din, wal iradati da waɗanda suke da ƙwazo da nufi akan bauta, tawassa'u fi sam'i wal basari sun fadada game da al'amarin ji da gani, wa tawassa al ulama'u wa ahlul kalami fi nazari fil kalami wan nazari bil qalb. Su kuma malamai musamman malaman ilmul kalam su kuma suka fadada game da abin da ya shafi kallon ilimi da kuma kallo na zuci. Su waɗancan sun fadada abubuwan da ya halasta su kalla da idansu da abubuwan da ya halasta su ji da kunnensu, sun fadada har suna ji da ganin wanda bai halasta ba. Su kuma malamai waɗanda suke amfani da ganin zuci wato tunani kenan da bincike da kuma gani da suke wa karatu suna nazarinsa, su ma sun fadada har sun kai abinda bai halasta ba, shi ya kai su zuwa ga ilmul kalam. hatta sara li ha'ula'i al-kalam al-muhdath, hay ya zama ga su waɗannan malamai din suka zama suna da ilmul kalam wanda bid'a ne, wa li ha'ula'i as-sama' al-muhdath waɗancan su kuma suka waye gari suna su sufaye suka waye gari suna da wannan saurare din na waƙe-waƙe wanda shi ma bid'a ne. Ha'ula'i fil huruf wa ha'ula'i fis sawt, su malamai bid'a su a cikin kalmomi da rubutu, su kuma sufaye masu ibada wanda ba malamai ba su kuma bid'ar su game da fadadawa a wajen saurare shine muryar da suke ji ta shedan. Wa tajidu ahli as-sama'i kathiri al-inkari ala ahli al-kalam, amma kuma sai ka samu sashen suna ma sashe raddi shine masu sauraron waƙe-waƙen nan sufaye ɗan dariku suna da yawan inkari ga malaman ilmul kalam, suna kallon su a matsayin wasu ɗan bid'a, wasu batattu, wasu marasa gaskiya. Kama sannafa Sheikh Abu Abdurrahman As-Sulami musannafan fi dhammil kalami wa ahlihi, da haka aka samu Abu Abdurrahman As-Sulami ya rubuta littafi yana zargin ahlul kalam wanda shi kuma yana daga cikin ahlus sama, wa huma min a'immati ahlis sama, su biyun shi Abu Abdurrahman As-Sulami da waninsa to suna daga cikin a'immatu sama. A zahiri kamar akwai kalmar ta cire ne anan yayi nuni zuwa ga wato malam Ibn Taymiya ya ambaci Abu Abdurrahman As-Sulami kuma ya ambaci wani malami daban daga cikin malaman sufaye waɗanda su biyun suka yi littattafai don zargin ɗan ilmul kalam, don haka ya kawo da damirin wa huma min a'immati ahlis sama, wallahu a'lam. Malam ya ci gaba da cewa to shine a kasa mai taliki yake cewa ta yi wannan malamin da sunan shi ya fada nan shine Abu Talib al-Makki mai littafin Qautul Qulub wanda shi ma malami ne irin wannan din wato sufi ne ko kuma ya zama Abu Hamid al-Ghazzali ne wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa najidu ahlul ilmi wal kalami mubalighina fi dhammi ahli as-sama sai ka samu kuma suma malaman malaman ilmul kalam suna kaiwa matuƙa suma wajen mai da martani da zargin masu sauraron kada kada nan da waki waki kama najiduhu fi kalami Abubakar ibn Furak kama yadda ibn Furak zaka samu haka a cikin maganganunsa wa kalami almutakallimina fi dhammi as-sama'i wa ahlihi wasufiyati ma la yuhsa kasara yace zance dai wanda wato malaman ilmul kalam suka yi dan zargin sauraron waƙe waƙe da zargin sufaye da masu irin wannan aiki to zance ne da yake da yawa ba za a yi diddige shi ba mun za yi tunawa akan tunda muka yi na iktida'u mun tattauna akan wannan mas'ala kuma har muka ishara zuwa ga wasu littattafai waɗanda suke da alaka da haka din kaga kowanne a cikin su yana zargin ɗayan akan barnar da yake akai وذلك ان هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف اليهود ابن ديسا suka samu kansa wannan matsalolin shine su wannan bangaren malamai sune ayyul ilmul kalam suna da karkata daga kan gaskiya wacce take kama da irin karkacewar yahudu ahlul ilmi wal kalam wanda suke da ilimi kuma suke da maganganu wa haula su kuma wadannan sufaye wadanda suke da tsananin bauta amma da karancin ilimi su kuma fihim inhirafun suna da karkacewa daga kan gaskiya yushbihu inhirafan nasara wanda yake kama da na kirista ahlul ibadati wal irada wanda suke da bauta da kwazo amma bisa jahilci sun yi kama da juna ta wannan fuskar wa kad qala Allahu fi ta'ifataini kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana game da yahud da nasara da yake cewa wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود يهودا واسنتي ليست النصارى على شيء سم نصارى با اكن كومي سكي با با سا اكن كومي نغسكيا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء su kuma nasara suka ce su ma yahudu ba akan komai suke ba wannan kamar yadda ibnu ishaqa ya bada labari kissan gamuwa ne aka yi aslan tsakanin kristocin najran da suka zo da yahudawan madina to a gaban manzo Allah suka fara wannan muhajati din kowa na maiwa da kowa martani cewa ku ba akan komai kuke ba annabi isa ƙarya ne ma suka ƙaryata su yahudu su ma kristoci suma suka ƙaryata at-taura suka ƙaryata annabi Musa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan mugayen maganganun majunan su wa hum yatluna al-kitaba kuma dukkan bangarorin guda biyu suna karanta al-qur'ani suna karanta littafin su anan kowa na karanta littafin shi at-taura ta fuskar yahudawa kenan da injila ta fuskar yahud nasara daga cikin fiqhu da malamai suka fitar akan wannan aya kamar da Ibn Kathirin ya bayyana yace wal ayatu tadullu ala sidqi qawli kulli ta'ifatin ala al-ukhra wannan ayar tana nuni zuwa ga cewa kowace kungiya a cikin su ta faɗi gaskiya akan ɗayar dan za Qur'ani bai kore ba dabi'a al-Qur'ani kuma duk sanda ya haka yato wata magana in ba daidai bace sai ya kore ta in yayin shiru akai to daidai ce kenan idan yace sun ce yadullahi maglula sai ya mai musu da martani gullat aidihim wal ilu bima qalu sun ce abin nan da Isa Maryam dan Allah ne sai ya ce ƙarya suke ba dan Allah bane mal masih ibn maryama illa rasulun kaza 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 duk sai ya mai musu da ire-iren wannan martanin sun ce la yadkhulu al jannata illa man kana hudan aw nasara yace tilka amaniyu wannan buri ne kawai na banza in suka ce kaza kaza yace antum a'lamu am Allah sai wato baya barin maganar da ya hakaito daga gare su sai ya mai musu da martani koda gaskiya ce idan basu faɗi ta da niyyar gaskiya ba kamar yadda Allah ya faɗa game da munafikai sun ce qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sannan yace kuma wallahi shahada innal munafiqina lakadibun duk da abin da suka faɗa gaskiya ne amma a baka kawai yake sai da Allah mai musu da martani to Allah baya kyale irin wannan maganganun da yake haka yitowa daga kafirai ko munafikai idan ba gaskiya bace sai ya bayyana to kaga nan Allah bai ƙaryata su ba da yace qalatul yahudu laysatun nasara ala shay'in wa qalatul yahudu laysatun nasara ala shay'in wa qalatun nasara laysatul yahudu ala shay'in sai yace wa hum yatluna alkitab kaga bai ce abinda suka faɗa din akan junan su ba haka yake ba to da gaske ne kenan nasara ba akan komai suke na gaskiya ba yahudu ba akan komai suke na gaskiya ba da gaske ne kamar yadda qur'ani ya bada labari sun karanta junan su to qur'ani yayi endorsing wannan wato raddin da suka yi wa junan su kowa ta bangaren abinda ya soki dan uwan shi da shi to tanan gaskiya ne amma ta bangaren shi abinda ya rike fa to ba gaskiya bane shi sa can da Allah ya ce sun ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ya ce tilka amaniyu wannan burace-buracen banza ne kawai suke nasu ba gaskiya bane to da yake kuma wa hum yatlunal kitab suna fa karanta littafi amma kuma suka bata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai cewa za a wayi gari mutane makaranta za su yawa amma kuma ba za a qur'ani za a wayi gari karshen duniya babu alqur'ani sai wani sahabi yace to ya manzo Allah ya za a qur'ani ya wayi gari a ce ba aiki da shi babu shi bayan muna karanta shi muna karantar da ƴaƴanmu za su karantar da jikokinmu haka har a gaje shi sai ce sakilatka ummuka yabna ummi labid idan ina maka kallon mai hankali ashe kai ma baka da ma hangen nesa baka ga yahud da nasara ga su suna karanta littafin su ba gashi nan a gaba gare su amma kuma suka waye gari sun bata saboda ba sa aiki a ciki da shi da abin da ke ciki shine anan ne ma ibn tamiya yake yin wasu maganganu a cikin majmu'ul fatawa da kuma littafin as-safadiyya yake cewa wannan yana nuni zuwa ga ashe akwai abin da ya saura a cikin at-taura da injila wanda daidai ne ko mun gane ba wai sun harrafa ta komai ya zama ya sabawa abinda Allah ya saukar ba akwai abinda yana nan a daidai din sa amma ba sa aiki da shi kamar yadda yanzu musulmi suke qur'ani na nan intact cikakke ko amma ba aiki da shi sai abinda aka ga dama dauki daidai kowa yana zama abinda ya ga dama ne kawai aiki da shi sauran kuma ya bar shi sai dai dan falala dan musabaka kawai to ashahid shine ashe ba mujarradin karanta littafin Allah zai sa mutun ya tsira ba domin gashi Allah ya ce wa hum yatlunal kitab suna karanta littafin Allah amma kuma Allah ya tabbatar da cewa akan bata suke Allah ya ce kadhalika qala alladhina min qablihim alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim haka sauran wadanda ba su da ilimi suke fadan kwatan kwacin irin wannan magana fallahu yahkumu bainahum yawm alqiyama Allah shi zai musu hukunci ran alqiyama kamar yadda Allah yake cewa Ibn Kathir yake cewa wato su duka kenan bangarorin da yahudu da nasara da musulmai da munafikai da kowa kamar yadda Allah yake cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku kaga Allah ya fadi kusan dukkanin jinsin mutane mu'minai yahudawa sa'ibawa masu bautan mala'iku nasara kirista kenan masu danganta kansu ga annabi isa majusawa sune irin waɗannan da ba su da addini ba su yarda da Allah ba irin mutanen da babu ruwan su da lahira da kuma walladina ashraku da mushrikai wato masu bautar gumaka da suke tunanin su sun yarda akwai Allah mahalicci wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah kuma sun yarda cewa Allah shine babban ubangiji amma innama na'buduhum liqarbuna ila Allahi zulfa duk waɗannan jinsin mutane zaka ga wani dan adam bai iya fitar daga cikin waɗannan jinsin mutanen ko dai ya zama mumini ne ko ya zama kirista ne ko ba yahude ne ko sa'ibi ne ko majusi ne ko kuma mushriki ne bai iya fita daga waɗannan bangarorin duk inda ya kai ya kawo sai kaga addinin shi da alaka da ɗaya daga cikin waɗannan da Allah ya lissafa waɗannan sai ya ce gaba ɗaya innallaha yafsilu bainahum Allah zai wa kowa hukunci yawmal qiyama ran tashin alqiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid ko cikin suratul hajj dan dai Allah mai sheda ne akan komai to ibnu kasirin ya ce ma'anar fadin Allah anan fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama shine Allah zai hukunci kamar yadda ya ambata a waccan aya da ire-irenta cikin suratul hajj wallahu ala fima kanu fihi yakhtalifuna game da abin da ake sabani akan shi wasu sun yadda da Allah wasu sun saba sun ce ba su yadda ba wasu sun ce Allah uku ne wasu sun ce komai Allah ne wannan sabanin da ake akan tauhidi da sabanin da ake akan bautar Allah to Allah zai kowa hukunci ranar alkiyama ya kawo wannan aya ne anan dan ya kafa hujja akan cewa da yahudu da nasara to akwai kamantakekeniya tsakankanin su da yan bid'a dinnan nau'i biyu nau'in farko su ne yan bid'a masu ilimi yan ilmul kalam waɗannan sun yi kama da yahudu ta fuskar dukkanin su suna da ilimi kuma dukkanin su sun ki gaskiya sun karkace mata yan bid'a kristo yan bid'a wato masu yin dariku masu bauta masu zuhudu su kuma sun fi kama da kirista ta fuskar cewa su kuma kirista sun sanu akwai cikin su tayi kuka game da aiki da jahilci ba su cika damuwa da ilimi ba sun fi damuwa da yawan ibada kamar yadda waɗancan su ma suke da wato yawan ibada ba tare da ilimi ba to kuma ƙarin kamantakeke ne sai aka samu kamar yadda yahudu suke ganin kirista ba bakin komai yake ba kirista yake ganin yahudu ba bakin komai yake ba to haka su ma waɗancan nusaku suna ganin ɗan ilmul kalam ba bakin komai suke ba su ma masu ilmul kalam suna ganin nusak ba bakin komai suke ba malam yace wali hada tajidu tanafuran bainal fuqaha'i was sufiyya dan haka zaka dinga samun tanafuri rashin fahimtar juna zama amurde zaman yan murna tsakanin malamai da sufai fuqaha malamai da sufai yace fuqaha wannan yana nufin irin su maliku irin su ahmad ibn hanbal ire-iren su waɗannan sanannun malaman fiqh zaka ga akwai zaman yan murna tsakanin su da waɗannan yan sufanci kawai mun karanta a baya ibn hanbal ahmad ibn hanbal ya zargi wasu daga cikin sufaye yace a daina ma kawo mishi labarin su ko ya yana kallon su a matsayin waɗanda suke ba akan turba ta gaskiya ba to kuma su ma haka suke kallon malaman fiqh har wani taba aiko da Imam Malik da sako na cewa kai ka zauna kana ta karantawa baka sallar dare baka azumi baka tilawa baka komai kai sai karantawa kaga su ma suna ganin abinda malamai suka tsaye akai na wa'azi da karantawa to ba komai bane tunda dai su ba a san su da sallah ba ba a san su da tilawa ba ba a san su da azumi ba a san su da kuka ba amma dai kuke ce mishi a'a kowa a cikin mu Allah ya zaba mishi abin da yafi mishi ne ka je kai aikin ka na alheri ni ma na je na yi nawa wanda kuma malaman farko suna ganin aikin malami mai karantawa falalan shi tafi aikin mutumin da ya shagaltu da ibada domin da ya shagaltu da ibada wannan ibadar za ta zama gare shi ne kawai idan Allah ya karba gare shi ne kawai sannan da zaran ya mutu to wannan ladan ya yanki amma malamin da ya shagaltu da karantawa yake ta karantawa to na farko tukunna duk wanda ya aiki da karantawar shi yana da ladan shi sannan kuma ko bayan shudewarsa ilimin da yawan za a ci gaba da amfana da shi kamar yadda duk ilimin da muke amfana da shi yanzu a duniyar musulunci aina wasu da suka shude ne su ko waɗancan masu bautar iyakar bautar su kenan to kaga masu aiki na karantawa sun faiwa addinin hidima su kuma waɗancan su biyo kansu ne duk da yake inda zai samu to gara mutum ya hada duka biyu yana yin ibada kuma yana yin karantawa idan shi malami ne domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar dare an ce in ka lissafa irin karatun da yake yi to bai gaza yin awa 5 kullun a sallar dare bai gaza awa 5 sannan kuma zai tashi ya yi wutiri ya kishingida ya sallar rak'atul fajri ya fita ya asuba idan ya yi asuba zai zauna a inda ya yi asuba har kamar yanzu hantsi haka sannan ya tashi in ya tashi kuma tare ya wuce da azumi sai in ya shiga gidansa babu abinci ya wuce da azumi sannan ya sake fitowa ya karantar ya saurari mutane ya sallar azhar ya je jihadi gobe ma ya sake yin haka har Aisha take cewa ya ba za ka huta ba kafafinka suna kumbura saboda tsabar sallah da karatun alqur'ani da sauransu sannan kuma a cikin haka diyya karanta din kuma waɗannan sahabbai na farko da haka suka tafi a wannan turba to daga bayani sai aka fara tawari wasu suka zabi su dace ta bauta kawai wasu kuma suka zabi su ta karantawa to a wannan tawari din su wanne ne suka fi to masu karantawa sun fi isar da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga al'umma fiye da wanda suke bauta amma in so samu ne to gara mutun ya hada din wannan dai maganganu da malamai suke tai al-Imam ad-Darimi ya fitar da riwayoyi a cikin sunan din sa wanda suke nuni zuwa ga falalar ilimi fiye da falalar wato zuhudu wallahu ta'ala alam to malamin ya ci gaba da cewa wa bainal ulama'i wal fuqara min waji min hadha al waji da kuma rigima tsakankanin malamai da al fuqara'u dai sune sufaye din kawai sufaye ta wata fuska din daban ko yanzu ka lura da kyau ka gani sufaye zallan su fi wanda yake kawai zakiri ne kawai wani mai yawo da tarbi ne an riga an samu matsala a cikin kwakwalwar shi ya motsu ire-iren su dinnan da yawa ka kalla idan aka samu wani a cikin su wanda yake da nasibi da na ilimi sai kaga suna jin haushin shi so da za a zo ana cikin maulidi ma zai fasa wasu maganganu waɗanda ba haka ake so a ji su gudanawa akai ba za su kirgu ba saboda ilimin shi na zai tasa samun shi akwai abinda ya saba wa ilimi sai ka ji ya ce abu kaza da ake ƙarya ne ba ɗariƙa ba ne maguzanci ne wanda duk yake dan wuta ne sai su ji haushin shi in an zo next maulidi ba za su kira shi ba to kuma su ba za su iya yin koda wannan tarihin da ake nasira din ba dole sai an nemo wanda yake da rabo a ilimi shine zai iya to duk wanda kuma raban shi ya kai ya kawo a ilimi ya san abin da yake wani abin zai tarsasa ne kawai sai ya faɗa dan conscious din shi ba zai yadda ya ci gaba da ganin wannan barnar ba to shine irin wannan tanafur bainal ilm da irin wannan zuhudin ba sa zama wuri daya domin manhajin su ba daya bane was sawabu malai yace abin da yake daidai an yi humada man min hali kulli qaumin ma hamadahu Allah wa rasulu ayaba wa ko wadanne mutane a cikin aikin su abinda Allah ya yabe su da shi ayaba musu kama jaa bihil kitabu was sunna kamar yadda alqur'ani da sunna suka zo da shi qur'ani da sunna sun zo da yabo ga alherin mutum da kuma zargin shi akan abin da yake na zargi yanda kamar yahudu din nan kaga Allah ya zarge su a wurare da dama amma kuma Allah bai ki ambaton alkhairin da ya tabbata nasu ba kamar misali fadin Allah wa min ahli alkitabi man inta amanuhu bi qintari bi dinarin ku yaddihi ilayka wa minhum man tamaru bi qintari la yaddi ila illa ma tutalihi qa'ima kaga Allah ya yabi a cikin su wanda suke abin nan haka Allah da ya fadi cewa walasajidanna aqrabal nasi sajidanna ashadda nasi adawatu alladhina amanu alyahuda walladhina ashraku walasajidanna aqrabahum mawaddatu alladhina amanu alladhina qalu inna nasara kaga nan Allah ya yabe su zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun Allah ya bada labarin su har cewa suna kuka in suka ji wai za su mai ma'un zai laika min al tara ayyuhum tafidu min ad-dami hazanan mai ma'alamu min al-haq saboda abinda suka sani na gaskiya ga sunan dai ayoyi ire-iren waɗannan an zarge su akan abinda suka yi Allah ya ce ka abu ta farkin su ghayrul maghdubi alaihim waladdallin an ce krista fassara da malamai suka yi sune ad-dalluna masu bata waɗancan kuma yahudu sune al-maghdubu alaihim wanda aka yi fushi da shi saboda sun sani suka take sani to duk da haka amma kaga sai Allah ya zo nan ya yabi ba yahuda ya ce a cikin su akwai wanda in ka bashi amanar kaza ko na dukiyarka zai dawo maka da shi Allah ya yabi krista ya ce zaka samu krista sun fi kowa saukin gaba da musulmi saboda a cikin su akwai fastoci akwai fada-fada Allah ya ce idan ma suka ji an saukan maka da wani bangare na alqur'ani sai kaga suna kuka saboda gaskiyar da suka ji a ciki kaga wannan yabo ne can kuma zargi to wannan shine manhajin alqur'ani game da hukunci akan mutane ko hukunci akan tawa'if baka cewa duka abin da suke kuskure ne bayan ka san akwai daidai ko kuma kace duka abin da suke daidai ne bayan ka san akwai kuskure wannan shine manhaji na adalci da qur'ani yake bi wajen yabo da suka kama jaa bihi alkitabu was sunna wa yudhammu min hali kulli qaumin ma dhammahu Allah wa rasuluhu kuma za a zargi wato halin wasu mutane abinda Allah da manzo ya zarga ko da asalin su mutanen kirki ne inda kaman su sahabbai da akai tayyaban su akai tayyaban su ba qur'ani kuma yayi musu kyara akan inda suka yi kuskure kama abin da ya faru a yakin Uhud kamar ko in ka dauki misali wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi abasa wa tawalla wato gurgurdan abinda mutun yayi a tsaya hukunci ya tsaya iyana Ibn Taymiyyah ya tattauna wannan mas'ala sosai sosai game da zargi da yabo da ka'idojin shi da yadda ake hada su da yadda ake muwazana tsakankanin su a cikin tafin shi Dar'u Ta'arudul Aqli wal Naql cikin juz'i na biyar ya ci gaba da cewa kama ja'a bihil kitabu was sunna kamar da alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka bayo da shi wajtahidul muslimu fi tahqiqi qawlihi musulmi ya kai matuƙa ya kokari wajen tabbatar da fadin Allah da yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu zuwa ga tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim waladdallin banda wanda kai fushi da su banda kuma wanda suke batattu to as-siratal mustaqim din shine wancan na da Allah yace mun sanya ku ummatan wasata al'umma madaidaiciya wadda bata da guluwi bata da ifrati bata da tafriti bata da zakewa wajen so bata da zakewa wajen ki bata da zakewa wajen rufe ido akan abinda ya kamata ta bude idan ta akai wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin al-imam at-tirmidhi wanda ya rawaito daga adi ibn hatim da isnadi tabbatacce yace al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya fassara cewa al-yahud kaga da yahudawa sune al-maghdubu alaihim sune wadanda akai fushi da su wan nasara dallun su kuma krista sune wato dallun sune batattu Allah ka tsare mu sai malam yace wa qad takallamna ala ba'd ma yata'allaqu bi hadhihi al-umuri mun yi magana akan wasu abubuwa dake da alaka da wadannan fi ghairi hadhal mawdi'i fi mawadi'a a wani wuri can daban ba ma wuri daya ba wurare daban-daban shine kamar na ambata a cikin dar'u ta'arudul aqli wan naql alwajhu thalith fuska ta uku ta yadda za a maida martani akan waccan fassara da kushairi yayi ma alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu inda yace alqawl anan kowane zance Ibn Taymiyyah in mun tuna yana ta ya gama mana da magana akan fuska ta daya to wannan fuska ta biyu kenan ko yace alwajhu thani fuska ta biyu ba ta uku ba yace annal murada bil qawl fi hadha al mawdi' al qur'an zama iya cewa wannan al qawl da aka fada alladhina yastami'una al qawla to alqur'ani kawai ake nufi sai zama aldin ahadiyya ce da allahum da yace kama jaa zalika fi qawlihi kama yadda yazo a cikin fadin Allah da yace wala qad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkaru wala qad kuma wallahi haqiqa wassalna lahumul qawla mun sada musu zance da jurensa wassalna bi ma'ana atba'ana ba'dahu ba'dan ko kuma ba'athna rasulan ba'da rasulin ko kuma wassalna khayrad dunya wal akhirah da ana fasara haka wala qad wassalna lahumul qawla mun biyo da manzo bayan manzo ko kuma wala qad wassalna lahumul qawla mun bayyana musu bayanan duniya da lahira wala qad wassalna lahumul qawla mun bayyana musu zance wani nabin bayan wani ana ta wahayi shekara da shekaru duk wannan Allah ya ce la'allahum yatazakkarun ko sa samu su dau izina to alqaul anan ma'anan shi alquran fa innal qawla alladhi umiru bitadabburihi huwa alladhi umiru bistima'ihi zancen da aka ce a tsaya a nakalce shi a fahimci me yake nufi shine wanda aka ce aji ba kowane zance aka ce aji ba wanda aka ce alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu to ahsana din shine dai alqaul din qur'anin dai ake nufi yace fa inna wa tadabbur bin nadari wal istidlal wal i'tibar wal istima' dama shi tadabburi wato tsinkayar abin da ke cikin nassi na ma'ana ana yin shi ne bin nazari ta hanyar bincike walistidlali da neman hujja wala itibari da bibiyan sawun zancen walistima da kuma sauraren shi faman amarna bistima'i qaulin aw istima'il qaulin ladhi lam yushra istima'u wanda dai yace an umarce mu da mu saurari duk wani zance wanda ba a shar'anta mana sauraron shi ba fa huwa bimanzilati man amara bi tadabburi kulli alqawli wan nadhri fi to idan mai yace kenan kowanne zance da aka ji a duniyar nan ka saurare shi kuma ka tsaya ka bibiye shi yadda ake so ka saurari qur'ani ka bibiye shi kaga ba mai fadan wannan aw bi tadabburi lilkalami alladhi lam yushra tadabburuhu wan nadhri fi sai idan mai yana so ya shar'anta mana tadabburi natsuwa da bibiyan zancen da Allah bai shar'anta mana haka akai ba فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدئ wanda suka samu karkata a cikin bincike da neman hujja irin wannan zancen shi ya kai su zuwa ga haka shine sun dauka cewa tadabburi da istidlali to kowanne zance ma ana mishi haka alharin qur'ani ne aka ce a mai haka wadhalika anna lama fi lughati al-arab hiya lit-ta'rif فتنصرف الى المعروف عند المتكلم والمخاطب yace abin da yake faruwa ko shine saboda alif da lam al ta ma'rifa to tana zuwa ne a cikin harshen larabci dan ta nuna ta'arifi dan ta nuna cewa wannan abin an san shi da mai maganar da mai saurare duka sun san abin da ake fara idan aka sa mishi al ita al a larabci suna raba ta zuwa ko dai kace gida biyu ko gida uku gurgurdan yadda mai rarrabawan ya fuskanta akwai al da suke ce mata al ahadiyya wanda ke nuni zuwa ga wani ahadi wani sabiqu ahadin wani abu da ya wuce wanda idan an ambata zaka hada maganar yanzu da ta baya sai ka fahimci wa ake nufi shine al ahad din wato wani sako da ya gabata to shi zasu ce akwai al ahadu zikri wanda aka ambata a cikin zancen da ya gabata inna arsalna ilayka rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula to wannan ar-rasula al-ahadu dhikri ne li'annahu dhikra qabla hadha dhikr ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula ya saba wa wannan manzan alladhi sabaqa dhikru wannan shi suke cewa al-ahadu dhikri akwai al-ahadu dhihni wanda ke cikin kwalwarka wani abu da ya wuce az-zihni kamar yadda aka ce hadar al-amiru sarki ya zo to sarkin da al'adance kwalwarka take riya maka zai zo misali aka ce malam ya zo to a wannan wurin laccar da za a yi ko makarantar wanda ka tambaya ya san wani malami kake isharar zuwa gare shi shine az-zihni kenan to wannan shi ma ahadi ne akwai al-ahadul huduri wanda sai wanda yaje wajen yake iya ganewa shine kamar na al-yawma akmaltu lakum dinakum akwai al-ahadul ilmi kaman fadan Allah menene idhuma fil ghari al-ghar ay al-ghar al-ma'lum fi sirah wanda aka san shi a cikin tarihi cewa shine wannan abin ya faru da shi a cikin shi wannan kisa ta faru a cikin sa to wannan duka suna ce mata abinda yake ce ma abin nan wato al-ahadiyya wanda ke nuni zuwa ga wani abu da ya riga ya wuce na iliminka ko tunaninka sannan kuma akwai al-jinsiyya ita suke cewa ko take zuwa listigraqil jins akwai ce kuma yake zuwa li bayanil haqiqa istigraqul jins shine wanda komai bai shafi siffar komai da ake ciki kamar yadda aka ce sari fadin Allah wa khuliqal insanu da'ifa innal insana lafi khusr irin wannan to lafazin al insan anan wadannan ayoyin yana nufin kullu insanin to sai a ce wannan shine istigraqul jins bayanul haqiqa kuma shine kamar fadin Allah wa ja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy wannan haqiqar ruwa kenan abin da ake ce ma al-ma'u shike daukan wannan wannan magana kamar yadda aka ce misali antar rajul ai anta insanun tamliku kulla sifatir rajuli, to shine suke cewa bayanul haqiqa. To wacce ake magana a cikin nahwu ita ce waccan da ake cewa istigraqul jins. Asalin idan aka zo da al wanda ta canza sunan nakira zuwa ya kuma ma'arifa, to abu na farko da ke darsa suwa zuwa ga ma'anarta shine istigraqul jins. Shi yasa suka amfani da wancan da yace din alladhina yastami'una alqaula, kaga alqaul daga lafazin qaulu mara alif da lam, haka saka alif da lam sai kuma kullu qaulin. To wannan hakika ce lugawiya, amma aka samu hakika shar'iyya ta kawar da wannan ma'anar, to wajibi ne a tafi zuwa ga wannan hakika shar'iyya. Ita ce yake so mana bayani anan, yake cewa wa zalika anna lama fi lughatil arabi hiya litta'rif, tana zuwa ne dan ma'arifa. Fatansarifu ila al-ma'rufi, da haka ma'anarta na fadawa ne zuwa ga abin da yake sananne, indal mutakallimi wal mukhatab, agun mai magana da wanda ke sauraron shi. Wa hiya ta'ummu jami'al ma'ruf, tana game dukkan abin da aka hade aka ce shine watan ma'rufin nan aka ce ya shiga cikin su. Fal alifu fallamu fil qawli, lafazin al-qawl wannan alif da lam a cikin shi, taqtadi ta'mimu wal istigraq, tana nufin dukkan zance ta game shi. Lakinna umuma ma arafta, ma arafta wato lakin umuma ma arafta, amma umum din shine na abin da ka sani, ba umum ga magari ba, wato umum din na alqaul wanda ake magana anan shine qur'ani kenan. Wa huwa alqaul almahud almaruf bayna almukhatibi walmukhatibi, bayna almukhatibi walmukhatibi, wato alqaul din anan ba alqaul da ma'anar shi shamila istigraqiya ba, alqaul bi ma'ana hul ma'hud da ma'anar shi wadda take cikin kwakwalwarka kai mai magana da kuma wanda ke sauraronka, wato shi qur'ani kenan. Wa ma'lumun anna zalika huwa alqaul alladhi asna Allahu alayhi, abu ne sananne cewa alqaul anan ahadin shine zance wanda Allah yayi mushi yabo. Wa amarana bistima'ihi, Allah ya umurce mu da sauraron shi. Wattadabburi lahu, Allah ya umurce mu da sa hankalin mu akai. Wattiba'ihi, Allah ya umurce mu da mu bi wannan zancen. Fa innahu qala fi awwal hadhihi sura, domin Allah ya faɗa farkon wannan sura ta qasas da yake cewa tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim, inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ddin ala lillahi ddinul khalis. Oke so tuzumar kai ko yace tanzilul kitabi, qur'anin nan saukakke ne, minallahi alazizul hakim, daga Allah ubangiji mabuwayi mai hikima. Inna anzalna ilaykal kitaba, lalle musu Allah mun saukan maka da alqur'ani, bil haqqi da gaskiya, fa abudillaha dan haka ka bauta wa Allah, mukhlishan lahu ddin kana mai tsarkake ibada gare shi. Ala ku tsaya ku ji, lillahi ddinul khalis, lalle Allah yake da addini wanda yake tsarkakake. Fa zakara fi hadhihi surati kalamahu wa dinahu, kaga a wannan sura Allah ya ambaci maganar sa da kuma addinin sa. Alkalimu tayyib wal amalu salih, zance mai dadi da kuma aiki nagari. Wa khairul kalami kalamullah, mun sani da cewa zance mafi alkhairi shine zancen Allah. Wa aslul amali salih ibadatullahi wahdahu la sharika la, abinda Allah ya ambata na alkalimu tayyib wal amalu salih, alkalimu tayyib shine zancen Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani kenan, wal amalu salih kuma shine bautawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Kama fi qaulihi ta'ala, kamar yadda Allah ya ci gaba da fadi a cikin surar da yake cewa qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, kace musu ni Allah nake bautawa, ina mai tsarkake addini na gare shi. Fa abudu ma shi'tum min dunihi, ku je ku bautawa duk abin da ku ga dama wanda ba Allah ba. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa alihim yawmal qiyamah ala zalika huwa alkhusran mubin, kace musu wanda duk ya je bauta wani abin da ba Allah ba, to wannan su ne wanda suka yi asara a duniya da lahira, wannan su ne suke cikin bayyana asara, za su yi asara komai nasu har da iyalansu. Malamai suka ce saboda ko dai zama iyalan nasu su sun yi imani sun shiga aljanna ko kuma koda sun shiga wuta to saboda bala'in wuta ba zama su game da iyalan su a cikin wuta ba ila qaulihi ma'ana har zuwa fadin Allah da yake cewa wallazina jtanabu at-taghut wato da Allah yake cewa lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun sai Allah yace wallazina jtanabu at-taghut waɗanda suka guje ma dagutu gunki an yi abuduha suka ki bautar gumaka wa anabu ila Allah suka koma suka jibinci Allah lahumul bushra waɗannan suna da albashir na alheri fa bashir ibad kai mabayina bushara alladhina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana waɗanda suke sauraron zancan sai su bi mafi kyau a cikin sa ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab waɗannan sune waɗanda Allah ya shiryatar kuma sune wanda suke ulul albab mazuwa hankula sannan sai Allah ya ci gaba da cewa afa man haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidu man fin nari lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al anharu وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم ترى أن الله نزل من السماء أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله sadarahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbi yace thumma qala ba'da zalika afa man sharaha allah sadarahu lil islam yanzu nan wanda allah ya buda masa kirjin sa ya fahimci addini ya bi musulunci fa huwa ala nurin min rabbi yana gudana akan haske wanda ya samu daga ubangijin sa kaga to bai ambaci ɗayan bangaren ba wato sai ka kaddara afa man sharaha Allahu sadarahu lil islam kaman lam yasharaha Allahu sadarahu lil islam bai ambaci wannan dan bangaren ba yanzu nan wanda Allah ya haska kame zuciyarsa zai yi daya da wanda yake qasil qalb mai bushashshiyar zuciya ba za su yi daya ba dan kaga sune Allah ya ambata ya ce fawailul lil qasiyati qulubuhum sune dayan bangaren kenan afa man sharaha Allahu sadarahu lil islam kaman huwa qasil qalb sai ba ambace su ba sai kawai Allah ya ce bani na wuta ya tabbata ga waɗanda suke da busassun zukata min zikirillah wanda zuciyarsa ta bushe daga ambaton Allah ulaika fi dhalalin mubin wannan sa cikin bata mabayyaniya Allahu nazzala ahsana alhadith Allah ya saukar da zance mafi dadi Mujahid ibn Jabr rahmatullahi alayhi yake cewa ahsana alhadith ya'ni alqur'ana kullahu duk wannan yana kawo ne dai fassara maka mana alqaul cewa alqur'ani ne to ahsan alhadith din nan sai yace alqur'an kullahu inji mujahid kamar yadda al-imam at-tabari ya ruwaito a cikin tafsirin sa kitaban littafi ne wanda yake mutashabihan wanda yake kama da juna al-ayatu tushbihul aya kamar yadda ibnu kasir ya fassara ko wal qissatu tushbihul qissa was suratu tushbihus sura nan ba wai mutashabihi wanda ba a gane ma'anar shi ba ba shi aiki magana ba masaniya da kuma wato abin da yake zuwa da bibibiyu shine masani a ambaci wuta a ambaci aljanna a ambaci mu'mine a ambaci kafire a ambaci duniya a ambaci lahira a ambaci aljanna a ambaci wuta shine masaniya kamar misali zaka Allah ya ce innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim to wannan shine masani ire-iren su ambatan abubuwa masu kishanta juna a wuri guda masaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum sigar jikin wanda suke jin tsoron ubangijin su tana tashi in aka ambaci wannan karatu wato sai hankalin su ya tashi su shiga cikin tsoro thumma talinu juluduhum sannan sai kuma sai jukkunan su ko fatin jikin su dawo su natsu wa qulubuhum da zakatan su ila zikrillah zuwa ga ambatan Allah ma'ana aka ambaci abu da yake da ban tsoro da ya shafi wuta ko azaba ko siradi ko kamun Allah ko tsananin azabarsa sai su ji tsoro hankalinsu ya tashi zuciyarsu ta raurawa tsiga jikinsu ta motsa har su yi kuka sai kuma aka ambaci rahama Allah da ni'imarsa da game wata da tubar da yake wa bayinsa da kau da kai da yake da hakurin sa sai kuma su ji sauki da nutsuwa ila zikrillahi zuwa ga ambatan Allah yace fa asna ala ahli sama kaga sai yayyabo ga waɗanda suke ahli sama'i wal wajd lil hadith alladhina zalu masu sauraron maganar shi su natsu su samu wato zancen ya shiga jikin su wa huwa ahsanul hadith wannan kuma shine zance mafi dadi walam yusni ala mutlaqil hadithi wa mustami'ihi kaga Allah bai yabo ga zance ga magari ba bai yabo ga masu jin zance ga magari ba bal tadammana siyaqu as-sana ala ahli dhikrihi wal istima' ila hadithi jeren gezan kawai tana dauke ne da yabo ga masu sauraron zancen Allah subhanahu wataala da kuma wato masu sauraron ambaton shi kama jama'a bainahuma fi qawlihi kamar yadda Allah ya hada wannan abubuwan guda biyu saurare da kuma natsuwar zuci da ambato da yace alam ya'anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq shi lokaci bai yi bane wai ga mu'minai an takhsha qulubuhum li dhikrillahi zakatan su sunatsu domin ambatan Allah wama nazala min alhaq da kuma abin da soka na gaskiya da kuma fadin shi fi qawlihi innamal mu'minu alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana yace mu'mine kawai sune wadanda idan aka ambatan musu aka ambatan musu Allah aka ambaci Allah inda suke sai zukatan su raurawa idan kuma aka karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara imani wa qala ta'ala hakanan kuma Allah yake cewa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ma'anka ana kanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurara mushi wa ansitu kuma ku shiru la'allakum turhamun dan ku samu rahama istima' shine saurare da zuci kenan ya zama zuciyarka tana kan abu al-insad kuma kar kai magana da baka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ka ambaci Allah ubangijinka a cikin zuciyarka tadarruan ai tazallulan wastikanata kana mai rankwafuwa a gaban Allah da natsuwa li da'atihi wa khufya da kuma bi khushu'i qalbin wa yaqinin shine khufya zuciyarka ta zama annatse kuma da yaqinin cewa Allah kake ambato haka ibn jarir ya fassara wannan wuraren wa dunal jahri min alqawli da kuma da zancen da ba a yi shi da ƙarfi kowa yana ji ba a yin zikiri da ƙarfi irin yadda ake barat na asa la speaker inda halasta ai kawai shine a Arafa da kuma cikin kwanaki 10 din nan na farkon Zulhijja anan ne ake yin zikiri ko kuma a wurin jihadi shine ake daga murya da zikiri amma ba a sauran wurare ba a so ana daga murya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Bukhari ba kuna ganawa da kurma ne ko wanda baya ji ba ko kuma na nesa kuna ganawa da Allah wanda yake yana jin kowa kuma yana kusa da kowa duk wannan yana so ya nuna mana hada tsakankanin ambatan Allah da kuma wato da baka da kuma da zuciya natsuwa ta zuciya suma kala ba da zalika sanna Allah kuma ya sake cewa wala qaddarabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun qur'anan arabiyyan ghayra bi'iwadin la'allahum yattaqun haqiqa mun bugawa mutane misalai kala daban-daban dan ko sa samu su bi gaskiya qur'anin nan balarabe wanda ba shi da karkata ba ma abocin karkata ba komai nashi a miƙe dan su samu tsoron Allah fa zakara al-qur'ana kaga Allah ya ambaci al-qur'ani wa bayyana annahu qaddara fihi min jami'il maqayis wal amsal al madrubah li adl al-zikr ya bayyana cewa kuma ya fada dukkanin wasu ma'aunai da kwatance dan a gane gaskiya fada ahuna ila tadhakkuri wal itibari da haka yake kirayi mutane zuwa ga ambatan Allah da yin daukan izina bima fihi min al amsal daukan izina daga kwatance kwatancen da ke cikin qur'ani wa zalika yatadammanu an-nazar wal istidlal wal kalam al mashru wannan ya dauke da bincike da neman hujja da kuma amfani da zancen da Allah ya shar'anta a nemi hujja daga cikin shine alqur'ani kama annahu fil ayati al-ula asna ala ahli as-sama'i lahu wal wajdi kama yadda muka ji ya yaba ma waɗanda suke sauraron qur'anin kuma yake ratsa zakatarsu wa zalika yatadammanu as-sama'u والوجد المشروع duka wannan ya shafi saurare ne na abin da yake Allah ya shar'anta a saurare shi thumma qala ba'da zalika sannan sai Allah ya sake cewa afaman faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma ja'a alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin wane ne yake ƙaryan wanda ya kirkir ƙarya ya danganta ga Allah ko kuma ya ƙaryata gaskiyar ta zo mishi ko dai ƙarya tashi yace Allah ne yace ko kuma ya ƙaryata gaskiyar da Allah ya aiko Allah yace shin ba ku san a jahannama akwai matsuguna ga masu girman kai ba wato masu irin wannan aiki na ƙaryata Allah ko kirkiran ma Allah ƙarya babu wanda yake su girman kai wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda ya kawo gaskiya wato shi manzo din kenan ko kuma duk wani wanda ya kawo gaskiya yayi aiki irin na manzanni ya ci gaba da karantar da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gasgata gaskiyar ulaika humul muttaqun wadannan sune masu jin tsoron Allah Allah ka samu a cikin su eh kuma azlamu mimman kadzaba 'ala Allah haka ne haka ayin take ko waman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah aw kadzaba bisirki na jazakumullahu khairan waman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah aw wa kadzaba bisirki lamma ja'ahu iz ja'ahu na'am sai cikin sautu zumar din ne ko waye kai ƙaryan wanda na'am afwan ta so tuzumar ni dai a haka na santa kuma aka take rubuce ba ga musafi ba duba mana malam me yake cikin musafin inda hada ta mutara da kirkice duba da sauri malam so tuzumar ayat 32 zuwa da 3 ai ba ga dama kokowa a ƙasa inji ba wuce ko ba musabaka ce yake wanda za a ce ba za a duba ba kuma Qur'ani yana da kifadi dama na'am faman azlamu mimman mene bani musafin magani subhanallahi na'am faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi id ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin na'am jazakumullahu khairan faman azlamu wa yakai zalunci mimman kadzaba 'ala Allah fiye da wanda yawa Allah ƙarya ko wa kadzaba bis-sidqi id ja'ahu kuma ya ƙaryata gaskiya ta zo mishi alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin haqiqa a jahannama akwai matsuguni ga kafire wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wannan ce ta farkon aka rubuta ta ba daidai ba anan na'am to sai ce zakar al-bukhari fi sahihi fi tafsiri mujahidin bukhari ya ambata a cikin as-sahih dinsa a cikin tafsirin da ya kawo daga mujahid ibnu jabar abul hajjaj al-makki rahmatullahi alayhi wa huwa asahhu tafsir at-tabi'in tafsirin da mujahid yake yafi inganci fiye da duk wani tafsirin tabi'i mujahid ibnu jabar sunan shi kenan mujahid ana cewa ibnu jabar ko ibnu jubair akwai sabani game da maganganun ya rusu shekara ta 102 ko da 3 kamar da aka bada labari ya rusu ne yana cikin sujuda yayi sujuda yana cikin sallah ya rusu babban tabi'i ne daga cikin waliyai yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita shekul qurra ne wal mufassiri asalin shi bakin fata ne ma maula ga sa'ib ibnu abi sa'ib al makhzumi yake cewa ya karanta alqur'ani a gaban ibnu abbas sau uku sauka uku yana tsayawa akan kowace aya yana tambayan ibnu abbas ma'anarta da asbabun nuzul dinta da duk wani fiqhin da ke cikin ta sauka uku kawo ku dole zama malami wannan ibnu abbas wanda yake da lasisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sanan alqur'ani yace to sauka uku ya mishi zaka sai waye gari a cikin tabi'ai babu wanda ya kai shi zurfin ilimi na tafsiri amma abinda matsalar kawai da ya samu kamar yadda zahabi ya bayyana a cikin tarjumatu ta cikin sirr alamin nubala shine yana karbar riwayoyi daga ahlul kitabi dan haka yana da wasu abubuwa gara'ib wanda tustankaru a cikin tafsiri kuma sanannu ne waɗannan ya ma taɓa zuwa can ƙasar Kisra yace yana so annan mishi inda aka ce wato inda wannan suke Habila da Kabila ne ko wane ne ya shiga wajen har ya suma ya firkita ya suma shi da wanda aka tura su rakiya da kira aka samu aka cece su aka taifa musu ruwa sannan suka tsira so sai da mai yana daukan riwaya daga ahlul kitabi wannan sai yasa akwai abin da in ya saba wanda yake ma'aluma min adini bi darura to ba a karba amma dai malami ne kamar da malai ambata anan iyakar malami aka ce ba shi da kamanni amma na malamai walaysat lahu haibatul ulama ya fi kama da kamar kace mai koran jaki haka suka ce in ka ganshi suka dauka mai koran jaki ne amma saboda ilimi hatta sahabbai suna koyo a wurin shi ya ce naje gun Abdullahi dan Umar danna mushi hidima sai zama shi yake mun hidima saboda Abdullahi dan Umar ya ji irin ilimin da wannan bawan Allah yake da shi sai zama shi yake mai hidima maimakon shi sahabin ya jira a mai hidima sai yake mushi hidima saboda falalan shi shi zaka ji mallan ya mushi take yake cewa huwa asahhu tafsir at-tabi'ina qala yace wallazi jaa bis-sidqi al-qur'an wa saddaqa bihi al-mu'min wallazi jaa bis-sidqi da aka ce anan shine al-qur'ani kenan wa saddaqa bihi to al-mu'min kenan kowanne mu'mini yaji'u yawmal qiyamati yaqulu rana al-qiyama zai zo yace hadha allazi a'taitani amiltu bima fihi wannan qur'ani da ka bani ya Allah nayi aiki da abin da ke cikin shi fa zakara sidika wal musaddiqa bihi muthniyan alayhi kaga Allah ya ambaci gaskiya ya ambaci mai aiki mai gaskata gaskiya yayye bogare shi wa zakara al kadhiba wal mukaththiba bil haqqi ya kuma ambaci makaryaci da mai karyata gaskiya wa huma naw'ani min al qawli mal'unani huma wa aluhuma ita karya da ƙaryata gaskiya yace zantuka ne guda biyu nau'i ne guda biyu na zance wanda aka tsine ma masu yin su yin ƙarya da kuma ƙaryata gaskiya fa kaifa yakunu muthniyan ala man istama'ahuma to ya zai kace kowanne zance wai ana yin yabo ga wanda ya saurare shi ba zai yi a faɗa haka ba za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa